إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الله دي شاتقز قوتن جماد الآخرة هجر منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 31 ga watan January shekara miladiya ta 2021 barkamu da sake saduwa a wannan jerengiya ta darussa da muke yi daga masallacin titin Baye Jidda a birnin Katsina a inda muke karanta littafin Al-Muqidha na Mustalahul Hadith na Imam Al-Hafiz Shamsuddin Az-Zahabi rahmatullahi alayhi. Yau shine rana ta uku insha Allah, kuma wannan shine darasi na bakwai cikin jerengiyar waɗannan darussa. Zamu tashi a inda malaki ke cewa wa inta sawal adadu wa ikhtalafa al-hafidhani wa lam yatarajjah al-hukm li ahadihima 'ala al-akhari fa hadha ad-darbu yasuqu al-bukhari wa muslim al-wajhayn fi kitabayhima wa bil awla sawquhuma lamma ikhtalafa fi labzihi idha amkana jam'u ma'anahu. Yana ci gaba da magana akan al-hadithul muttarib, wanda ake samun hanyoyi su rikice a rasa wacce ce ba wacce ba. To shine yake cewa wa idza tasawal adadu, idan adadin masu riwaya suka daidaita da juna, wa ikhtalafa al-hafidhani, wato idan adadin ya daya, mutum daya nan ko biyu a kowane bangare, wakhtalafa al-hafidhani, ko aka samu su manyan mahaddata guda biyu suka yi sabani, wannan yace kaza, wannan yace abu akasin wannan, aka samu haka, yace walam yatarajjah al-hukm li ahadihima 'ala al-akhar, aras yadda za a yi hukunci ma dayan akan dayan. Fa hadha ad-darbu yasuqu al-bukhari wa muslimun al-wajhayn fi kitabihima. To irin wannan abin da Imam al-Bukhari da Muslim suke riwayan fiqat amintattu, amma daya tazo da wani hukunci, daya kuma tazo da sabanin wannan hukuncin, to abinda suke sai su kawo duka. Yanzu kamar misali hadisin auren nana Maimuna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga duka yana cikin Bukhari. Ita ta ce annabi ya aure ta ne sallallahu alaihi wasallama fil hilli, a riwayata da aka karbo daga gare ta, ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ne alhalin an fita daga harami. Shi kuma Ibnu Abbas ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ne a cikin harami, a cikin lokacin aikin haji, duka suna cikin Bukhari. To kaga saboda duka riwayan amintattu ne, to sai a kawo su, Bukhari da Muslim sukan kawo su. Saura ya rage ma malamai su ta bincike da neman ya za a yi da su, domin duka kowa magana ce ta mutumin da yake amintacce mutumin kirki, ture ta yana buƙatar dalili da za a ture ta. Da haka sai dai daga baya a san yadda za a yi tarjihi, aikin masu sharhi da malaman fiqhu su san yadda za a yi tarjihi wajen amfana da waɗannan hadisan. Amma ba wai za ka zaɓi ɗaya ne kawai ka ce to kana ganin wannan ne ya fi kabar wancan ba, wannan ba tafarki ne na ilimi ba. Tabarki na ilimi dole sai an bi ka'idoji. To shine yake nufi da cewa fa hadha ad-darbu, irin wannan yasuqul bukhari wa muslimun al-wajhayn fi kitabihima, suna kawo su. Wa bil aula, kuma abin da yafi dacewa sauquhuma, a kawo su din, lamma ikhtalafa fi labzihi, idan suka yi sabani a lafazi, idza amkana jam'u ma'anahu, idan za a ga sabani lafazin wani, ana iya a hada ma'anar shi, za a samu yadda za a hada ma'anar su. فأما ومن أمثلة اختلاف الحافظين, daga cikin misalan sabani da ke iya faruwa ga malamai mahaddata guda biyu, an yusammiya ahaduhuma fil isnadi thiqatan wa yubdiluhu al akhar bi thiqatin akhar, wani daya daga cikin su ya ambaci wani amintacce a cikin isnadin sa, sai dayan kuma ya ambaci wani daban wanda ba wancan ba, aw yaqula ahaduhuma, ko dayan su ya ce الرجلين, أو يقول أحدهما الرجلين ويقول الآخر أم فلان, وني أتكنس يتي الرجلين دقوان متن يي إبهامي كنا, wa yaqulu al-akharu dayan kuma yace an fulani fa yusammi dhalika al-mubham shi sai ya ambaci wannan mutumin da aka boye fa za la yadurru fi sihha wannan bai da ya zama ya tsika kenan wani yazo ya ce ar-rajulin shi ya manta waye sai kuma dayan dan ajin shi kuma sai yace an fulan ya ambaci rajul din to wannan bai babu matsala game da shi wannan ya zama ziyada ce ta tsika kuma maqbul ya ce abun karbi ce mallan ya ci gaba da cewa fa amma idza ikhtalafa jama'atun fihi wa ataw bihi ala aqwalin idda fa hadha yuhinu alhaditha amma idan mazaje ne daban-daban suka yi sabani suka kawo shi ta fuskoki daban-daban to wannan yana raunata hadisin wa yadullu ala anna rawiyahu lam yutqinhu yana nuni zuwa ga cewa mai riwayan to bai kiyaye abin da yake karba ba bai kiyaye abin da yake bayarwa ba don haka wannan yana lazimta a raunata hadisin fa hadha laysa bi mu'tallin yace wannan kuwa baya daga cikin abin da ake kallo a matsayin illa ka an ya kula malikun kamar idan maliku yace an-zuhri an ibn al-musayyib musayyib an abi huraira wa yaqulu uqailun an az-zuhri an abi salama wa yarwi ibn uyayna an az-zuhri an sa'idin wa abi salama ma'an kwatanci yake mana da irin abin da zai iya yuwa a yake al-imam az-zuhri babban malami ne yana da makaranta bil munasaba jiya an ce an samu wani iskali game da wata magana da na ambata game da malamin su Bukhari da Muslim az-zuhli az-zuhli Muhammad ibn Yahya az-Zuhli zalun ne da ha az-Zuhli ba az-Zuhri ba kowa hamine wannan in mana ambata na ce Zuhri to kuskure ne abinda nake nufi az-Zuhli Muhammad ibn Yahya az-Zuhli wanda ya rusuka ta 258 yana da hadisi a cikin Bukhari da as-sunan al-arba'a kamar da muka ambata a jiya Muslim bai riwaya daga gare shi bai amin bai kawo riwaya hadisin sa a cikin sahih Muslim ba amma malamin Muslim ne kamar da muka ambata a jiya ba zuhuri ake nufi ba san ba zai yi ba domin zuhuri ai malamin malaman su Bukhari ne zuhuri malamin su Maliku ne su kuma su Bukhari malaman su sune daliban su Maliku ba zai yi a ce haka ba magana ce da za ta iya karbuwa ba ina jin ko dai ni na fada ban fita daidai ba ko kuma wasu suka ji ba daidai ba sai suka dauka Muhammad ibn Shihab ake nufi ba shi bane ina fata mun gane to ibn Shihab din ake kwatance da shi ana ibn Shihab bin Zuhri sayyid aji a wata riwaya yace an ibn al-musayyab an abi huraira wannan maliku yazo ya fada haka daga cikin dalibansa sai kuma uqayl ibn khalid ibn aqil shine Uqayl ibn Khalid ibn Aqil yana daga cikin min asbatin nasi fi hadisi Zuhri kamar yadda malamai suke fadi rasuwarsa shekara ta 144 shi kuma sai yace alal misali an Zuhri an Abi Salama daga Zuhri daga Abu Salama ta dan Abdurrahman dan Auf wannan da aka ambata a baya wanda ya rusu shekara ta 94 shi kuma sai aji wairwi ibn Uyayna sai kuma Sufyan ibn Uyayna shi ma sai yace an Zuhri an Sa'idin wa Abi Salama sai yazo yace daga Zuhri daga Sa'id daga Abu Salama ma'an ya hada su to yanzu kaga daga makarantar Zuhri an samu isnadi daya da bambanci kowannen su ya karbo daga Zuhri amma kuma kowa ya ambaci abu daban Maliku ya ambaci Ibn al-Musayyab Uqayl ya ambaci Abu Salama shi kuma Ibn Uyayna ya hada su biyun Sa'id ibn al-Musayyab da Abu Salama ya hada su duka to yace to fa hadha laysa bi mu'tal inji zahabi yace wannan ba matsala bane ana samun haka domin Zuhri yana da hadisai da yawa to waɗannan kuma ɗaliban nashi duka su fiqat ne ya koya ma wannan riwayar ya koya ma wani ɗayar riwayan ya koya ma na ukun kuma duka guda biyu ko mun gane to wannan ba tangarda bace da za a damu da ita ma damar cewa duka wannan ɗaliban da Maliku da Uqayl dan Khalid da Sufyan dan Uyayna dukan su amintattu ne daga cikin asbat na ɗaliban al-Imamu Ibn Shihab bin Zuhri. Dan haka za a karba babu iskali akan wannan. Sai malam yace al-mudraj mudraj shine wanda za a samu wata magana wadda ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ratsa cikin zancen shi ta saji da zancen har a kasa ganewa a wani lokaci. Sai malamai sun zo sun yi magana kamar yadda su yake cewa mudrajul matni bi an yulhaqa fi awwalihi aw wasthihi aw tarafihi. Yace mudraji shine ai ilhaqi ai enjoining wata kalma ko dai a farko ko a tsakiya ko a gefe kalama rawin ma bila faslin warad haka ne ko kalama rawin ma ai kalama rawin magana wani mai riwaya bila faslin ba tare da tantancewa qala fulanun mai riwayan ba warad yace wa yu'rafu tafsilu fi ukhra kaza tarit ana iya gane bambancin a gane me magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya dabar yace kaza binasin rawin aw imamin wawaha irfanuhu fi wasthihi aw awwala na'am yace ana samun karancin shi a karancin gane shi ya zuwa tsakiya ko a farko an fi saukin ganewa ya zuwa karshe haka dai su yi ta bayani akai to shine wanda zai mana tattaunawa yanzu akai insha Allah yace hiya alfazun taqau min ba'dir ruwati muttasilatan bil matni shi idraj shine wasu kalmomi wasu lafuzza daga wasu masu riwaya su zo su haɗe da asalin hadisin la yabinu lissami'i illa annaha min sulbil hadith baya bayyana ga mai ji face sai ya gansu kamar sashi ne na asalin hadisin wai dullu dalilun ala annaha min labdi rawi amma wani dalili yake tabbatar da cewa lalle wannan lafazin mai riwaya ne ba maganar annabi bane sallallahu alaihi wasallam kamar yace bi an yi atiyal hadithu min ba'd turuq shine hadisin yazo ta wata hanya ta wasu hanyoyi daban bi ibaratin tafsilu hadha min hadha da wata ibara da wani zance ko wata kalma wacce za ta bambance maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maganar mai riwaya wa hadha tariqun dhanniyun wannan wata hanya ce ta bincike na zato ba a da tabbas game da ita wato hankalin malami ko iliminsa ko tunaninsa ya karkata zuwa ga cewa lalle wannan magana ba ta manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallama fa in da'ufa tawaqqafna aw rajjahna annaha min al-matn idan wannan zaton yayi rauni ko kuma muka kasa tantance abun to sai mu dakata kar mu hukunci akan wannan kalma ko kuma mu hakura akan cewa lalle tana cikin matn haka malamai suke za a zo a ga kalma sai yabo cikin ihtimalin malamin cewa anya wannan ko maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama don ya samu abin da zai kara wa wannan ihtimalin nashi karfi fa biha wa ni'mat in bai samu ba to sai ya hakura har ko dai yayi hukunci da tawakkufi cewa bai san matsayin wannan kalmar ba amma dai wa fi nafsi min ha shay'un ko kuma a barta a zahirin ta cewa ana ganin zancen annabi din ne sallallahu alaihi wasallama har sai an samu wani abu da zai kara ma wani bangare daga cikin zaton guda biyu karfi to haka yake da muhimmanci wajen tattaunawa akan riwayoyi sawa'un wajen sharhi ne ko wajen kokarin takhriji ne yana da muhimmanci ala itibar shine neman hanyoyi na hadisin da wuraren da aka fitar da shi saboda ta yi a wannan irin yanayin za a tsinci wata kalma ko wani mai riwaya ya fayyace cewa ga zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga zancen mai riwaya malamai suna yawan buga misali da hadisin Abu Huraira inna ummati yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu'i faman kana sai yace faman sata minkum ayu qila ghurratuhu falyaf'al to wannan a wata riwaya sai aka ce thumma yaqulu Abu Huraira tare da cewa akwai wani iskali akan wannan mas'alar yana nan a cikin sahih Muslim wanda Abu Huraira ya bayyana kuma kamar har wannan magana ma kamar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. a cikin sai muslim ya zo da wannan riwaya cewa hatta wannan magana ita kanta magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to sai zama in haka din ne Abu Huraira wata rana ya fade ta a matsayin magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma ya bada fatawa da irin ta ba tare da ya danganta ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wajen ma'ana dole za a takaita ma'anarta akan abin da shi annabi din yake yi na alolarsa alaihi salatu wasallam to wannan shine tatwilul qurra din ba irin shi abin da Abu Huraira yake yi a boye na sanya ruwa har zuwa wuyansa ko har zuwa abin nan wajen hammatarsa ko har zuwa gwiwa a kafa ba wallahu a'lam ya ci gaba da cewa wa yab'udul idraju fi wasti almatan kama law qala man massa unthayhi wa dhakarahu falyatawadda ana karancin samun al-idraj a tsakiyar matani galibi a farko ne ake samu ko a ƙarshe fiye da samuwarsa a tsakiya domin ta'aliki ne mai riwaya ya kan yi farko ka mai bada hadisin ko a ƙarshe bayan ya fada ya ƙara wata kalma fi ta saje da hadisin amma a tsakiya to ba a cika samu ba galibi abin da akan samu a tsakiya yakan bayyana domin zai zama kaman fassara wata kalma ne ko garibul hadith ko ƙarin bayani akan wani waje da aka ambata wani mahalli da aka ambata a wajen a ce shine wuri kaza to da an faɗa haka mai riwaya zai gane ko kuma zai ambata ƙarara ya ce sai malam wane yace kaza shine kaza wanda yake sajewa ba a ganewa yafi yawa a farko ko a ƙarshe to shine yake cewa wa yab'udul idraju fi wasatil matan kama law qala man massa unthayhi wa dhakarahu falyatawadda wanda ya shafa wato ɗan marenansa da al'aurarsa to yayi alula wannan shine lafazin Ibn Shahin a cikin Kitabul Abwab shine lafazinsa wanda ya gabatar da al-unthayni da al-zakar ya faɗi al-unthayni sannan al-zakar kuma idraji ne wanda malamai sun tabbatar da ba haka yake ba ba haka hadisi yake ba ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi ba wa qad sanafa fihi al-khatib tasnifan kabira al-imam al-khatib al-baghdadi al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi ya rubuta littafi katoto akai wa kathirun minhu ghayru musallamin lahu idraju haji kuma yace to amma fa akwai manzanu da dama da ya littafin malamai ba su yadda da shi akai ba malamai suna mai ja'in ja akai ba komai ne da ya ambata yace mudaraji bane ba komai ne aka amsa akai da cewa mudarajin bane sunan littafin al-fasdu liwaslil mudaraji fi an-naql al-imam al-hafiz ibn hajar yana da tahzibin sa ya hadzabe shi ya sa mai suna taqribul manhaj bitartibul mudraj taqribul manhaj bitartibul mudraj kaman yanda Suyuti ya ambata a cikin tadribul rawi littafin yana daga cikin tafan da har yanzu ba a buga ba amma kamar yadda Abu Guda yake faɗa a cikin taqiqin sa na muqiza din nan shi ya taba ganin kofin littafin rubutun hannunsa a wata maktaba ta inda ake aje makhtutat a ƙasar Turkiya yace ya gani da rubutun Ibn Hajar da wannan talkhisin da wasu maganganu a jiki da fawaidoji haka so da littafin yana nan a cikin kayan gadon al'ummar musulunci na littafai da har yanzu ba a riga an fito da su ba da kuma shi talkhisin to wannan littafi shine na Ibn Hajar din shi na malam khatibu din an buga shi akwai professor Muhammad Matar Az-Zahrani professor ne a Jami'ar Islamiyya ya rasu ba da jimawa ba mai littafin Tadwinus Sunna babban malami ne na hadisi da ya rayu a kasar Madina ya rasu ba da jimawa wannan ba Allah ya gafarta mishi shi yayi tahqiqin sa kuma an buga shi ana buga shi katutan mujalladi alfazul adai lafzan al-ada bayar da hadisi al-ada shine bayarwa in za a bada hadisi da wani lafzi ake amfani irin su sami'tu da haddathana da sauransu din nan yace fa haddathana wa sami'tu lima sami'a min labdi shaykh in ka zo bayar da hadisi zaka iya cewa haddathana zaka iya cewa sami'tu idan a wajen koyan karatun malamin ne da kanshi ya karanta yayi bayani ko a ce ya karanta yayi fassara wannan shine hanya mafi zama asali ko wadda ta zama ita ce al'adar karantawa malami ya karanta da kanshi yayi bayani dalibai kuma su saurara idan sun je su ce sami'tu ko haddathana kamar yadda hatta aljannu da Allah ya bada labari a Qur'ani me suke ce inna sami'na qur'anan ajaba kaga kuma suka ji bada labari abin da suka ce kenan sami'na yayin da suka zo suka ce fastami'u haka kuma Allah yake cewa idza qira'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundiri qalu ya qaumana inna sami'na kaga istima' suka yi saurare sannan kuma da suka je bayar suka ce inna sami'na haka kuma Allah ya ce in ana kanta alqur'ani fastami'u ku saurara wa ansitu ku shiru dan haka sauraron malami ya biya shine aslu haka kuma sahabbai suke sauraron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu alqur'ani wannan shine al'aslu to idan ka samu irin wannan karatu ta wannan fuskar idan ka je bayarwa abinda zaka ce shine suka ce sami'tu kamar da sahabbai suke cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzon Allah ya ce naji manzon Allah ya ce kaza ma aktharaha fi riwayat واصطلح على ان حدثني لما سمعت منه وحدك سنه malamai sun tantance cewa idan daga kai sai malamin ne one on one ya biya maka in ka ba suka ce haddathani kaka ce haddathana kaka sa nunun addalatu alal fa'i ko kuma idan aka ce nunun lil mu'azzim nafsuhu ko kamar da suke fada a nahu wanda zai ce mu zaka iya fadan shi idan kai kadai ne amma sai in kana da girma kamar da Allah yake fada inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiduna wa katabna alaihim fiha wa qulna ya naru kuni badan irin wannan duka Allah yana fadan su sai kaji Allah yana cewa mu mun yi kaza to haka kuma zaka ga manyan mutane suna fada haka gwamnoni shugabanni attajirai zaka da yace mun yi kaza me kun yace nayi kaza za mu yi kaza shine al-mufradul mu'azzimu nafsa kuma gani to idan kai yanzu mai karatu baka ba so kai amfani da wannan girman kalmar kuma ana so ka fada abin da ya faru a waqi'ance abin da zai faru a aikace shine kana tayi ne kai da malam zaka zaka ce haddathani haka nan idan ka mance ka kasa tantance cewa shin kai kadai ne ko kai da wasu to al'aslu dai kai kana nan al'aslu dai kai ka san kana nan ko to ka kasa mance wannan karatun tare da su wane ne ko ba tare da su ba to kuma sai ka takaito akan haddathani domin haddathani tana da daukan ma'anar haddathana amma ma haddathana ba dole ta bada daidai da haddathani ba in kai ka fade ta to malami suna wannan tantancewa sannan yace wa haddathana lima sami'tahu ma'a ghairika وبعد مسوغ حدثنا فيما يقرأه هو على الشيخ ده كما حدثنا idan kaji kai da wasu wasu kuma suna ganin babu lafi ai kace haddathana ga abinda ka karanta a gaban malami ga abinda kai ka karanta wa amma akhbarana fasadiqatun ala ma sami'a min lafzi ash-shaykh aw qara'ahu huwa aw qara'ahu akharu wa ala sheikh wa huwa yasma'u in ko kace akhbarana da can malami ba sa bambance tsakankanin waɗannan amma daga baya istilahi ya bambance shine ita akhbarana sadiqatun tana gasgatuwa alama sami'a min ladhi sheikh akan wancan abun na farko na sauraro din nan aw qara'ahu huwa ko abun da ka jawo malami baki aw qara'ahu akharu ko wani third party ya ja baki da kai da malamin kuna saurare al-shaykh wa huwa yasma'u duk wanda ya faru ɗaya daga cikin uku na zaka iya cewa akhbarana da wanda kai ka ja baki da wanda malami ne ya ja baki da wanda wani ba kai ba ba malamin ba wani ne ya ja bakin kuka saurara musa ana yin kamar makantin Imam Malik baya jan baki sai dai kai ka ja da kanka ko in ba zaka iya ba wani ya ja maka idan kaga ana yi a makarantun zauri dalibai wanda suka fara samun tamakkuni malami ba zai karanta musu ba su za su dinga karantawa shi kuma yana fassarawa irin yanda yake ana tafsiri malamin da ke tafsiri ba shike jan bakin ayoyin ba, yana da alaramma da zai dinka karanta mishi ayoyin. To wannan magaga kai da kake saurare yanzu da kai da malamin wani ne ke karanta Qur'anin kuna saurare, ko mun gane? To haka idan a makarantar zaure ana irin wannan karatun, wani na jan baki ku kuma sauran da kuke saurare da ku da malamin, haka shi ma wani ne jan baki, ko kuma kai ne mai jan bakin. To hadisi ma ana mishi irin wannan jan bakin, wasu makarantun da wasu wurare har yanzu kuma ana yin haka. Akan samu kafin malami ya fara fassara akwai wanda zai dinga jan bakin hadisin, yana da armashi dan ajiyar da matanin yake tukunna. To kuma ana so a samu mutum wanda yake ya iya karantawa, ya san baki, ya san nahwu, ya san sarf, wanda zai karanta daidai da itqani da li'irabi mai kyau. Falabdul ikhbari a'ammu min at-tahdhif wa akhbarani lil-mufrad lil-mufrad, yace lafazin lafazin al-akhbarana yafi fadi fiye da na haddathana. Ita haddathana bata daukan hukuncin wanda malami ya karanta maka, sorry, wanda kai ka karantawa malami kaga haddathana bata daukan shi, amma ita akhbarana tana dauka duka. Yace ita fi fadi fiye da haddathana. Wa akhbarani zaka ce akhbarani lil-mufrad idan kai da malamin ne, kamar yanda zaka ce haddathani kai da malami. Wasawwal muhaqqiquna kamalikin wal bukhari baina haddathana wa akhbarana, yace wasu daga cikin kwararrun malamai irin Bukhari irin Maliku sun daidaita tsakanin haddathana da akhbarana, sun ce duka abu ɗaya ne. Zaka ga al-Imam al-Bukhari a cikin Kitabul Ilm a farkon sahih al-Bukhari ya kawo babuka yayi maganganun da suke tabbatar da shi ma ra'ayin shi kenan, cewa da haddathana da akhbarana duka ɗaya ne, musamman a gun malaman dada, malaman da suka zo daga baya-baya sune suka dinga rarrabe waɗannan. Wal amru fi dhalika wasi'un, malam yace al'amarin yana da fadi a wannan fuska, ba abu ne mai kunci ba. Fa amma anba'ana fa kadhalika lakinnaha ghalabat fi urfi almutaakhirin ala alijaza, hakanan anba'ana ita ma tana daukan ma'anan akhbarana da haddathana, amma a gun malaman da suka zo a baya-baya ta waye gari in kaji an ce anba'ana, to ana nufin ijaza ne. Da ijaza ita ce wato riwayar da ba a karanta duka ba, ko ba a karanta komai ba, amma malamin ya ce na halastar wa wane ya ruwaici wannan karatun daga gare ni. Daga cikin turqut tahammul akwai ijaza, zai zo yi magana akan ta a gaba. Wa qawluhu ta'ala, saboda faɗin Allah da ya ce qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir, to ku kalli lafazin anba'aka, man anba'aka qala nabba'ani, Allah yake bada labarin abin da ya faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da matan shi Aisha da Hafsa game da kissar, kamar yadda take cikin Bukhari, mas'alar ko dai wato sadakar shi Mariya ko kuma batun shan zuma din nan bisa abin da yazo na sabanin riwayoyi akai. To in ka kalli abinda Allah ya faɗa kafin wannan magana, cewa wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha, kaga sai kan banda haditha ba a ce naba'a ba, da tazo ita kuma tace man anba'aka, bata ce man haddathaka ba. Ya wannan kenan da hadith da naba'u da ya interchangeable, ko mun gane fikihin da yake sai fitar mara. An kira shi, Allah ya kira shi hadithan, yayin da Allah ya sirranta ma manzansa hadithan, sorry, yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sirranta wata mata daga cikin matan shi hadithan, idza sarra nabiyyu ila ba'di azwaji hadithan falamma nabba'at bihi, kaga hadithan ba a ce naba'an ba. Da haka ana iya amfani da su kenan su wakilci junansu, abinda aka ce haddatha a zo a ce anba'a, ko abin da aka ce anba'a a zo a ce haddasa, shine abin da yake mana ishara akan cewa wannan abin mai yuwa ne. To haka nan kuma in ka kalli kamar wato fadin Allah, yawma idin yuhaddisu ko tuhaddisu akhbaraha, yawma idin tuhaddisu akhbaraha, yawma idin tuhaddisu akhbaraha, ranar da za a yi tashin alkiyama ƙasa za ta dinga ba da labarin abin da ya faru. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. To sai kuma a wani waje aka ce amma yatasaalun anin naba'i, ba a ce anil hadithi ba, ko mun gane anin naba'il azim, shine dai wannan labarin kiyama din. kaga an kira shi naba'u a wani waje waje kuma an kira shi hadith to da haka sai malami suke ganin a asalin ishtiqaqi na lugha ba bambanci tsakanin at-tahdith da al-inba ba bambanci tsakanin anba'a da haddatha da akhbara babu bambanci amma kamar yadda ya ambata malaman baya tun daga karni na hudu tun daga kansu Baihaqi da na ƙasa da su don kaji sun ce anba'ani suna nufin abin da aka ba su na ijaza ba wanda aka koya keke da keke ta hanyar qira'a al-sheikh ko ta hanyar at-tahdith ko as-sama'u min ladhi sheikh ba yace wannan aya dalun ala tasawi fal hadithu wal khabaru wan naba'u mutaradifatun wannan yana nuni sun daidaita da al hadith da al khabar da an naba'u dukan su wato kalmomi ne wanda suke mutaradifat wato abinda ake cewa synonyms ko wato wanda suna iya wakiltar junan su koda ba su da ma'ana keke da keke amma dai suna iya wakiltar junan su a context mu kiyaye da malaman lugha suna faɗa wannan magana cewa da ake yi kalmomi ana iya sanya wata a wajen wata ma'ana bata canza ba gaskiya ne amma kuma kowace kalma musamman dai a yar larabci tana da wani ƙarin ma'ana da take bayarwa a kan ɗayan ko rangwamen ma'ana in an saka ta a wurin ba dole ne su zama ma'anar su keke da keken keke ba ana iya samun wata zarceceniya yar kankanuwa amma za su iya wakiltar junan su a cikin wato wani zance ko wani ibara wallahu a'lam malam yace amal maghariba fayutliquna akhbarana ala ma huwa ijaza mutanen yammacin duniya wato andalus kenan suna cewa akhbarana su kuma akan ijaza wato su kuma ba ma anbana din ba ha akhbarana hatta inna ba'dahum yutliqu fil ijazati haddathana kai wani ma har sai ka ji ya zo wajen ijaza sai ya ce wato sai ya ce kuma haddathana yace wa hadha tadlisun wannan ma gudi ne a cikin tarihul islam sai da ya kara ya ce wa hadha tadlisun qabihun wannan mugun ma gudi ne ba abin karbe bane wannan domin zai za a yi tsammanin kamar ya ji ne daga bakin malamin wa minan nasi man adda qala lana ijazatan wa munawala akwai kuma wanda cikin malamai wanda yake kirga qala lana da a matsayin ijaza da kuma munawala ijaza mun ji a ce maka an halasta maka munawala kuma shine a mika maka littafin ka karba ko hadisan ka karba to wannan in kun tuna ajiya mun yi magana akan irin wannan qadiyar me wannan magana shine Abu Ja'far Al-Hiri shine me wannan magana da yake cewa duk sanda kullama qala al-Bukhari qala li fulan fa huwa 'abdun wa munawala da inda Bukhari kaji ya ce qala li ko qala lana fulanun to wannan ardun ne ard shine wato kaman irin yadda ake bada hadda ba zaman karatu bane ya bayan ya koyi hadisi ne daga baya yazo ya sake biya mushi to a wajen sai malamin ya ƙara mai wani hadisi shine ard ko kuma munawala ya ga tare da malamin ya koyi wasu hadisi ko bai koya ba sai malamin ya dauki ragowar hadisan sai ya bashi ce gashi waɗannan ka je ka ruwaita su ma duka sahifa ta ce ko duka hadisi na ne to wannan shine munawala to wannan haka Bukhari ya fitar da hadisi da yawa a cikin waɗannan a cikin littafin shi na as-sahih kamar da muka ambata a jiya irin in ka kalla kamar misali akwai hadisin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Ka'aba wanda aka ce ya shiga da shi da wasu cikin sahabbai sun yi sallah bayan da Bukhari ya kawo riwaya cikakkiya sai ya ƙara kawo wata mutaba'a da yake cewa wa qala lana isma'ilu haddathani malik sai ya sake kawo riwaya haka irin hadisin da yake magana akan duk yake shi yana nuni zuwa ga wata mas'ala shine wannan magana da aka faɗa game da Bukhari laisa ala iqlaqi haka mai da Ibn Hazm yake faɗa domin shi Bukhari babu inda ya faɗa cewa in nayi haka ga abin da nake nufi babu inda ya faɗa amma Ibn Hazm da su ire-iren su kamar da yake faɗa suna yin abin da ake cewa al-istiqra karatu yau da gobe diman da'iman diman da'iman Ibn Hazm yace ya gano cewa akwai inda Bukhari yake cewa qala dinnan ba wai dan munawala bane ko dan ard ko dan ba a makaranta akwai mushi ba so da yace yana ganin hadisai irin haka a cikin Sahih Bukhari masu wannan siffar sai ya gansu a wasu littafan Bukhari a Adabul Mufrad ko Khalqu Af'alil Ibad ko Juz'ul Qira'a ko makamantansu sai ya gansu da haddathana din yana cewa akwai wani abu da yasa Bukhari yayin wannan abun ba wancan abun ne kadai ba yace kuma ya gano har ila yau daga cikin dalili akwai idan hadisi mauqufi ne idan hadisin ya tike ne maganar sahabi ne to sai Bukhari da gangan sai yace qala lana kaman hadisin da yace qala lana Adam haddathana Shu'ba an Ayyuba an Nafi'in an Ibn Umara cewa annahu kana yusalli fi makanihi alladhi sallatihi alfarida idan yayi sallar farilla in zai nafila akwai hadisin da suka nuna mustahabi ne kadan canza waje ai ko to shi yakan yi nafilar a inda yayi sallar farillar sa wannan yana cikin Bukhari kaga mauqufi ne aiki Abdullahi dan Umar ne to sai yace qala lana Adam Adam ibn Abi Iyas kenan malamin su daga Shu'ba daga Ayyub daga Nafi'u Nafi'u yake ba da labarin cewa ga abin da Abdullahi dan Umar yake to daka abubuwan da dan shi Bukhari sharɗan shi da take-taken shi duka babu inda ya bayyana wa kowa shi dai yayi abin shi a aikace malamai ne suke bi su bi su bi har su gano yau da gobe me abin yake nufi dan abu in kana hulɗa da shi yau da gobe zaka gane abubuwa da dama na sirrorin shi da wani bai gane ba yanzu mutumin da yake hulɗa da computer yau da kullun ko mota ko wani inji da yake amfani da shi zai iya gane sirrorin wannan injin watakila fiye ma da asalin bakanikin shi kuma haka bane a wayoyin nan namu da muke amfani da su shin waye kuma karatun to in ka shafa nan in ka danna nan ga abin da zai yau da gobe ne ka danna nan ka motsa nan har ka gane abubuwa da dama to wannan shine al-istiqra ku mun gani to imamu ibnu hajar yana da wannan al-istiqra din game da sahih al-bukhari cikakken istiqra idan ka shi sai ki faɗa wannan magana yana cewa ibnu hajar yake cewa bukhari yakan yi haka ga hadisin da ko dai ya zama na farko yanzu ko dai ya zama munawala din ko ya zama ard ko muzakara to ƙari kuma ko ya zama mauqufi ne daka duk wanda ka gani Bukhari ya ce qala lana to kana da buƙatan ka koma ka ji me malamai suka ce game da wannan riwayar bizat me abinda ake tsammani ko aka tantance ko ake da marin jayin zato shine dalilin da yasa yayi wannan abu ina fata mun gane to sai yake cewa ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان يتينا دقا تكين تدليسها إلى يو ما لمن حديثي يفتا دقا ما لمن دا الذي سمعه ما لمن دا كاجك راتنش في أماكن لم يسمعها أما أديدي ورارن دبا كجبا على المثال ما لمن يكرن تدقو حديثي كول التافي to akwai wuraren da kai fashi ko baka samu halarta ba to yanzu ka zo daidai waɗannan wuraren ba za ka bada su kaman wuraren da ka halarta ba kar kawai ka fada a dauka kaman ka halarci karatun 100% kana da 60% ne na attendance ko to waɗannan 40 da kai missing idan ka zo bayar da su za ka fadi magana za ta tantance cewa wannan baka ne ko kuma asali ma bai kamata ka ruwaito su ba in kuma zaka ruwaice su to zaka ruwaita ne daga wani wanda ya ji dan ajin sai ya zama kana da hadisi wanda kake da su kai tsaye daga malamin kana da kuma waɗanda ka ji daga wani daga malamin sai ya zama an samu abin da ake cewa al-mazidu fi muttasilil asanid shine zaka ga maliku wata rana yace an-nafi'in wata rana maliku an-zuhri an-nafi'in akwai hadisin da ya ji kai tsaye daga nafi'u akwai hadisin da yaji daga zuhuri sannan daga nafi in ya ga dama zai iya cire zuhuri kawai ko amma ba zai haka ba saboda amana irin ta malama hadisi farubbama fa'ala zalika ad-Darqutni yace an samu manyan malamai irin su ad-Darqutni Ali ibn Umar ad-Darqutni babban malamin nan an samu yana yin haka ya kulu yace quri'a ala Abil Qasim al-Baghwi akhbaraka fulan eh wannan malamai sun faɗa cewa zuhuri yana yin irin wannan tadlisin وقال ابو نعيم ابو نعيم الاصفهاني يكن شيء قري على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان شيما يكن فرا الامام الذهبي a cikin sirr alaim an-nubala ya ambaci wannan magana game da ainihin wato shi abin nan Abu Nu'aymin kamar yadda kuma Ibnu Tahir ya ambata a cikin atraful afrad game da Daru Qutni cewa an samu waɗannan malamai suna yin irin wannan salam wanda kuma ana ganin ba salo ne da ya dace ba amma dai suna yi wa min dalika akhbarana fulanun min kitabihi da kuma daga cikin irin wannan akwai mutum yace akhbarana fulanun wani ya ba mu hadisi min kitabihi daga littafinsa malam yace ra'aytu ibn musdi yaf'aluhu akwai da suka suba haka bane haka ne akwai da ga nusfa shi ra'aytu ibn musayyib akwai irin wannan nuska anan okay wanda inda akwai mai nuska abul fata abu guda zai ga haka almasa abu guda masdi eh to musdi ne ra'aytu ibn musdi ya zo a wata nuska ne da ibn musayyab a wata nuska kuma musaddad kuma dukkanin su kuskure ne dan haka daga cikin yadda aka yi aka gane meye mai kyan sai aka duba asharhul mutawwal lil uqud ya ambaci cewa lalle abin da yake daidai shine musdi wani malami da yake ce mishi al-hafiz abubakar muhammad ibnu yusuf ibnu musdi al-andalusi wanda a cikin tarihu islam na zahabi ya ambaci wannan haka ibnu hajarin a cikin tarihu ahlut taqdis bi maratibil mudal ahlut tadlis cewa wannan malami kana yudallisul ijaza yayin tadlisin ijaza yanzu kaga can da yace akhbarna fulanun min kitabi shi abin da yake nufi malam ya ba mu hadisin nan ta hanyar littafi da yace mana mu je mu ruwaita amma kaga zahirin magana yace kama da ai ya karanta mana ne daga cikin tashi muna jigo kaman akasin akhbarana min hifzihi to kaga wannan shine magudin da yayi din shine abin da yayi wanda yake rufa rufa ba za a gane ba yace to wannan shi ma tadlisi ne yace wa hadha la yanbaghi malam yace wannan bai dace ba fa innahu tadlisun wannan rufa rufa ne wa sawabu qauluka fi kitabihi ba min kitabihi ba haddathana fulanun fi kitabihi sai zama za a gane ijaza ne karka ce min kitabihi saboda ya baka ne da ijaza an kace min kitabihi zai yuhimu annahu sami'ahu minhu wa huwa yaqra'u min alkitab amma kace fi kitabihi za a gane cewa ba sama' bane wa min at-tadlisi an yakuna qad hadara juz'an ala shaykhin wa huwa ibnu sanatayn aw thalasa fayaqulu akhbarana fulan ya daga cikin tadlisan jiya ila daga cikin magudi kaje sauraron wani karatu a gaban wani malami ya zo a ta riwaya anan a wani nuska an yakuna qad hadara tiflun maimakon juz'an sai da wani yaro ne yazo abinda ake nufi dai mutum a kawo shi makaranta yana dan yaro ya saurara yana dan shekara ɗaya ko shekara biyu amma kuma daga baya sai zai ce akhbarana fulan a wancan zamanin sai Imamu Zahabi ko shi da mun tsawaita tarihin shi zamu ba da labarin cewa sanda aka haife shi yana dan kankani an mai ijaza to iyaye suna da jarabta akan cewa lalle ƴaƴansu su riski manyan malamai to ƴaƴan suna yan kanana sai a dinga zuwa da su makaranta ba irin yadda mu misali yanzu ake zuwa da ƴaƴa ne makaranta kuma salati saboda tsabar san su da ake yi ne ba wai dan su koyi karatu ko kuma saboda ba yadda aka iya an kana karantar da matan aure duk za su zo da ƴaƴansu za su zo da su su ta kuka a masallaci ko a islamiya ya ka iya da su to kaga wannan larura ne to su kuma mutanen da yadda suke yi suna so ne ƴaƴan su riski wannan manyan malaman ya zama yana cikin tarihin su cewa sun yi riwaya daga manyan malaman nan da kai su dinga zuwa da su ƴan matsi haka Abubakar ibn Abi Daud abinda baban shi ya dinga mishi kenan tun yana karami baban shi ke zuwa da shi makaranta tun bai san me yake ba sai san me yake wanda har ya sa daga baya sai zama yana rena wasu manyan malamai da suka sa'annun uban shi dan sai da abin nan wata rana Abu Zur'a ya gaggame magana yace ni ba sa'an ka bane ni sa'an baban ka ne dan kaka ga wai muna zuwa aji yana zo da kai kana yaro ni ba sa'an ka bane wannan ya sa mishi wani dan tayi haka wani girman kai cewa ai ɗan ajin mu ne mun gane to da ku kana karatu da wasu wanda suka girme ka ya kamata ka san akwai mutuncin shekaru kuma yana cikin al'adar musulunci da al'adar mutanen kirki girmama wanda yake da shekaru kamar yadda malaman da suke cewa akwai mutane guda hudu yana cikin aqidar musulmai girmama su arba'un min sunnati takrimuhu daga ciki akwai dushaibi mai furfura was sultan da shugaba wal abu da mahaifi wal alimu da malami wannan hudun ya daga cikin aqidar musulmai girmama su almuhimu sai a zo da yaro kankani makaranta musan da yake karamin nan ana kanta da wani karatu kaga shi ba sauraron karatu yake ba kamar yaro da aka bude shi karami dan shekara 2 ko 3 ana sallah ba ruwan shi ba ne ya sallah yazo shi da yaro ko baban shi ne kawai da kaga ba za a saka wannan a cikin lissafin sallar da yayi ba so amma idan mutun ya girma sai ya nemi littafin sai ya dinga ruwaita yana cewa daga wani ba zai faɗi cewa a'a ni ina yaro karami bane ina da yadda ake yi sai dai ce habartu na halarci majalisi kaza yana da dama a bashi hudur amma bai da dama a bashi riwaya domin a wancan zamanin yadda ma ake idan an gama irin yadda ake dauka attendance a yanzu dinnan to ana dauka attendance a rubuta duka sunayen mutanen da suka zo suka samu riwaya littafin a ƙarshen riwaya to kuma sai a ware shafi ko wuri da za a saka wanda suke da alhudur sune ɗan yara ɗan mutsi-mutsi wanda shekarunsu bai kai su wa'ayin cewa karatu ake ba to irin wannan wasu har cin hanci suke bayarwa mai rubutun cewa a sa suna yaransu a cikin sama ba a cikin hudur ba yadda ka sani zaka ba mu wanda cin hanci ya sa maka ko kai absent ya sa maka cewa karanta ba haka ake ba a makarantuwa yawa classroom ko kuma abokinka ko kawaiki sai ka ce da Allah ka samu attendance haka ƙarya ne duk irin wannan tadlisi ne shi ma yana da gaskiyar tadlisi da duk muke yin shi Allah ya gafarta mana to yace walam yaqul wa ana hadir kaga gashi ma ba zai ce ina wajen ba sai ya ce a wai shi ma ya saurara ne fa hadal huduru al ari an idhnil musmi wannan halarta ce kawai ta tsiraitu daga izinin mai bada hadisin la yufidu ittisalan wannan baya nuna an samu ittisali tsakaninka da malamin kai dan yaron nan bal huwa dunal ijaza kai wannan yana ma kasa da ijaza fa innal ijazata naw'u ittisalin inda al'imma domin ijaza akwai ittisali ma a cikinta amma shi irin wannan halarta na kankanin yaro baya cikin wato abinda za a kira da suna ittisali wa hudur ibn amin aw amain idza lam yaqtarin bil ijazati bi ijazatin kila shay'in illa an yakuna hudurahu ala shaykhin hafidhin aw muhaddithin yafhamu fayakunu iqraruhu bi kitabati ismi at-tifli bi manzilati al-izni minhu lahu fi riwaya yace wa hudur ibn amin aw amain idan wato dan shekara daya ko biyu yaje makaranta inda za a saurari hadisi idan lam yaqtarin bi ijazatin idan bai hadu da wani ijaza ba kala shay'in au wato ka annahu la shay bai da wani amfani kaman ba a yi bane illa an yakuna huduruhu ala shaykhin hafiz sai in wato ya zo ne makarantar wani babban malami mahaddaci aw muhaddithun ko wani babban malami na hadisi yafhamu kuma ya zo ne shi a lokacin yana iya fahimta yaron ko da kankani ne yana da wa'ayi yana iya gane me ake fa yakuna iqraruhu bi kitabati ismi at-tifli idan malamin ya yadda aka rubuta sunan ɗalibin wannan kankanin yaron a cikin listin can bi manzilatil idni lahu minhu lahu sai zama wato kamar rubuta sunan shi na nuna cewa malamin ya bashi izinin riwaya ijaza kenan fi riwayati cewa ya je riwaya daga gare shi wato idan aka zo da yaron ya zama malamin ya san ya zo ya zama da sanin malamin in malamin ya yadda cewa to a zo da yaron kuma a sa sunan shi a cikin wanda suka halarta to in yi haka to wannan yana nuna alamar ya yadda cewa nan gaba idan yaron ya girma ya samu basira da ilimin da zai iya karantar da wannan littafin to babu laifi yana iya riwaya shi daga gare shi wa min suwaril ada'i daga cikin suwar na ada hayyau na bada hadisi haddathana hajjaj ibn muhammad qala qala ibn jurayj fasihatu qala la tadullu ala ittisal daga cikin suwar na ainihin wato adai har yau an samu kamar wannan malamin Hajjaj ibnu Muhammad al-A'war kenan Hajjaj al-Misisi wanda ya koyi karatu sosai a gun ibnu Jurayj ya rawaito tafsiri na ibnu Jurayj ta hanyar imla'i da ya mushi Hajjaj ibn Muhammad ya rusika ta 206 to yakan ce qala ibnu Jurayj qala ibnu Jurayj sai ma da yace fasigatu qala la tadullu ala ittisal sigar qala bata nuna an samu ittisali ko ba a samu bata nuna haka sai ya ce haddathana ko ya ce an ko baya tadlisi mun ji a baya cewa qala hukuncin ta daya da hukuncin anana waqad tufirat fi sahaba amma cewa qala to am yafi ta game da sahabbai su sahabbai suka ce qala ba za a yi wani tababa ba ka kauli sahabi kamar idan sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce kaza fa hukmu halittisalu to wannan da gaske mutasili ne idza kana mimman tuyuqina sama'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matakar dai muna da yaqinin cewa wannan sahabi ne kuma ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji karatu koda wannan waqiyar ba mu da inda yace sami'tu ko ra'aitu ko qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma qala kawai yace annabi ya ce kuma bata tabbatar da shi yaji daga kunne da bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata tabbatar da kunnan sa ne yaji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yace qala kawai to amma shi sahabi ba za a mai wata tuhuma akan wannan ba za a karba kai tsaye ko da haka din yace shine yace fa hukuma al-ittisalu idza kana mimman tuqina sama'uhu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa in kana lam yakul lahu illa mujarradu ru'ya amma idan wanda kawai dai ya ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yana dan yaro fa qawluhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mahmulun ala al-irsal dan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to za a dauke shi a matsayin irsali yana daga cikin marasilus sahaba kenan amma kuma ana karbi aka ce mursalus sahabi shine sahabi ya bada labarin abinda an tabbatar a tarihance sanda abin yake faruwa baya nan alal misali kaji Aisha tana bada labarin badul wahyi Anas yana bada labarin rigingimin da aka yi tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirai a Makka wanda shi bai zauna a Makka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko mun gani yau sahabin da ya musulunta daga baya irin Abu Huraira wannan shekara uku yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ga bada labarin abin da ya faru a Isra'i da Mi'raji abin da ya faru a Daru Arqam a Makka idan ga bada labarin abin da ya faru a hanyar zuwa Hijira to kaga mun tabbatar yaqinan baya wajen amma laysa mulzaman akan sai ya ce wani ne ya gaya mini ga abin da ya faru su sabai ana tabbata shi yake cin mursalus sahaba ana karban sa akwai su da yawa a cikin hadisai yanzu misali kamar Ibnu Abbas Ibn Abbas yana da hadisi sama da 1200 a cikin riwayoyin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al-mukthiruna min ar-riwayat amma da aka bukeke da keke aka tantance hadisan shi wadanda yaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan nan ba su kai guda 100 ba wanda yaji shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran duka hadisai ne daga Aisha daga Abdullahi dan Umar daga ainihin wato Ammar dan Yasir daga Sayyidina Ali daga Maimuna daga sauran su amma kuma ba kowanne ne yake fada yace wani ne yace mun Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza ba kaga yana da irsali kenan shi ma ina fata mun gane wannan to yace su sahabbai ana kauda kai akan nasu fa idza fa in kana lam yakul lahu illa mujarradu ru'yatin fa qawluhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mahmulun ala al-irsali ka mahmud ibn rabi' kaman mahmud ibn rabi' wannan sahabi cikin yaran sahabbai din nan wa wanda shine wanda wani ke tambaya ji a nan ko wanda yace na rike aqaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi waji na iya tuna annabi ya guntsuruwa a bakin sa ya fesa mana a fuska kuma ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara 5 to kaga wannan yana da duk abin da zai fada yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ana tunanin wani ne ya gaya masa amma za a karba tunda ya samu darajar gani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abi umama bin sahal da abu umama ibnu sahal wa abi tufail da abu tufail amir ibnu wasilakin wanda wannan shine ake cewa ranka takab din sa abin shine na ƙarshe a mutuwa bisa abin da aka kiyaye Amir ibnu Abu Tufail Amir ibnu Wasila shine ƙarshen sahabbai rasuwa wanda ya rasu ne shekara ta 110 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine dace da abin da annabi ya faɗa a cikin hadisin Muslim cewa kun ga daren nan to ba za a sake yin shekara 100 ba face dukkanin ku sai kun mutu kuma annabi ya wannan magana ne a ƙarshen rayuwarsa shekara ta 10 kenan bayan hijira da kan shekara 100 shine 110 to sahabbai ba sa wuce wannan shekarun duk wanda yayi da'awar sahabbantaka bayan wannan shekarun malami ba sa karba da haka Amir shine ƙarshen mutuwa duka a cikin sahabbai wa Marwan da Marwan ibn al-Hakam shi ma bai da sama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malami suke fada cewa kamar yadda zabi shi kanshi ya fada a cikin tarikhul Islam cewa lakin lahu ru'yatun insha Allah amma ana sa ran ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan yaro wallahu alam wa kadhalika qala haka nan lafazin qala min at-tabi'i daga tabi'i al-ma'rufi bi liqa'i dhalika as-sahabi wanda aka san cewa wannan tabi'in ya gamu da wannan sahabin shi ita ma ana kauda kai ana yafe ta ka qauli urwa kamar urwa dan zubair idan yace qalat aisha kaga shi a dakin ta yake marayuwa dan ta ne but in bai ce sami'tu ba bai ce akhbaratni ba sai yace qalat to za a dauka shi ma kamar da yake daukan mursalin sahabi din can shi ma wannan tunda an tabbatar ya gamu da ita gamuwa ne cikakken wato abin nan dama ta yi jida hadisanta to za a karba wa ka qaul ibn sirin haka ne idan ibn sirin muhammad ibn sirin yace qala abu huraira radiyallahu anhu wannan fa hukmuhu al-ittisal irin wannan za a hukunta shi cewa muttasili ne saboda an tabbatar sun gamu da juna wa arfa'u min lafzati qala lafazin da ke sama da qala shine lafzatu an tana sama da qala wajen ada'i wa arfa'u min an wanda ke sama da an kuma akhbarana wa dhakara lana wa anba'ana wanda suna sama da an wa arfa'u min dhalika haddathana wa sami'tu su kuma na can sama sune haddathana da sami'tu sune suke sama da wadancan wa amma fi islahi mutaakhirina fa anba'ana wa an wa kataba ilaina wahid a islahi malaman da suka zo daga baya kuma da anba'ana da an da kataba ilaina duka ɗaya ne suna ɗaukan munawala ne da ijaza duka da mukataba duka waɗannan agunsu agun mutanen da suka zo daga baya duka wannan ɗaya ne babu wani iskali a kansu insha Allah za mu saurara a nan sai Allah ya haɗa mu a darasi na gaba nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh